فأتي بنظرة تأتي لنا بالظفر. اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله. يومنا زما ندري دا أربعين دا تقوس سكنجي ومن جواهر المعاني مرة ثانية منا dai kan baitocin nan ne da shauci da nake bambancewa ma to ma'ana tawba bima ilgaidi in kunta za sirrin wa illa tayamman bi sa'idi wa bi sakhri faqaddim imaman kunta anta amamahu wa salli salatal fajr min awwalil asri. To anan mun shiga sojani ya faɗa mana yaya abin yake kaddamuwa a gaban sayyidina rasulullah yaya abin yake faqaddim imaman kunta anta amamahu. To wa in qulna al imam alladhi taqaddimahu mun faɗi limamin da zaka gabatu gabansa huwal aqalu shine hankali wal aqalu ha huna abinda ake kira da hankali anan shine huwa aqalur rabbani shine aqalur rabbani al mustatirun fi hadaratil ghaibi wanda yake boye a cikin hadaran ghaiba manzo Allah da shi ake nufi shine aqalur rabbani shine mustatir fi hadratil ghaibi allazi kana sifatil ruhi wanda ya kasance shi siffa ne na ruhi awwalan tun daga farko siffa ruhi ne awwalan qabla tarkibil jismi kafin ajera shi a cikin jiki bayan nudufatan alaqatan mulgatan summa rasul ilayhi malakun fayanfahu fihi arruhu. To qabla tarkibihi fil jismi shi yake kiransa aqalur rabbani fa innahu kana liruhi ya kasance garuhi bi manzilatil basari lil aini yana mazaunin gani ne ga ido ido daban gani ido daban kaga shi aqalur rabbani yana mazaunin kaman ruhi ne shi kuma ruhi siffa ne na ruhi amma a hadaran gaiba yana nan shi kuma kaman gani ne da ido kama annal basara domin gani tankashu bi haqa'iqul ashiya'i adh-dhahirati fil ayn da wannan ganin ne ake tankashu bi da shi ne ake yayi haqa'iqul ashiya'a haqiqan abubuwa adh-dhahirati mabayyana fil ayn a cikin idanuwa. To kadalika to haka nan ma'ana da gani ne ake gane abubuwa ko to shi ma aqalur rabbani haka yake ka san shi san ka duba shine shi Usman dan podio ne yake faɗa ko ايا خادم الجسم كم تشقى بخدمتها اتتلب الربح ما قال شي عثمان ني اتتلب الربح مما فيه خسران كان نيما ريبا ني شكن ابن دا يكي دكانسا خساره ني ايا خادم الجسم كم تشقى بخدمتها أتتقلب الريح مما فيه وسرانه انحب إلى روحين كاغني انحب إلى روحين ككوما وجروحي واستكن الفباء إلها كشكا متى أبوان دكي زكينتا يكي تكيسو وأنت بالروح لا بالجسد إنسان وأنت كي بالروح ده متن كي متن لا بالجسد بعد غنغنجي كيبا تو وانا كاغابنا كنونا مكا أكلني domin akalon nan shine siffar ruhi to shi kuma ruhi shine wanda yake bada shine matsayin basaru cikin ainu saboda haka ai akwai kallo da ake afala ta'qiluna afala tufsiruna afala tanziruna afala kaga akalu shi wani abu ne wanda yake sai kana da shi tukunna kai idrakin wasu abubuwa mahaukaci kan in ba shi da hankali yana gani ai ba ya gani ai ganin sa hankalin sa domin ganin kwayayen ido daban gani na hankali shine gani to daga zaran an cire maka hankali kai ba ka gani sai to me yana damuwanka bayan mutum wani gishu-gishu ne ko ba haka ba ne saboda haka ko bari ya maka to in kai fushi ma ka yi a banza saboda ba mai gani ba ne da hankali saboda haka ashe aqalur rabbani shine asalin shine ruhu shine gaibi almustatiru wanda aka ake ambatansa shine dai abubuwa in Allah ya yarda alladhi kana wasfa liruhi qabla tarkibi fil jismi shine siffa na ruhi kafin ajera tadda mutum a jiki tan kashi bi ashaul batinati haqaiqul ashaul ashaul batina da shine ake yayi hakikan abubuwa koyayyu wato arifu bihi haqiqatul haqi da shine ake sanin haqiqa na gaskiya wal batil batilan da shine kuma ake sanin barna barna ne haqiqiyan wa kashfiyan wa kashfan yaqiniyan na haqiqa da kashfi yaqini la taltabisu alayhi al-umuru ba a hada masa al'amara wala tadahashu mudilatul fitani babu wani imuwa na abubuwa masu wahala na fitina bawo qustatul mustaqim shi ake kira wato qustatul mustaqim hanya madaidaiciya baina katafai haqqi baina katafal haqqi wal batil tsakanin mizani ne shi qustatul mustaqim shine tsayawa tsakanin gaskiya da barna to shine bihi yu'rafu bihi da shine ake sanin kayfiyatul muwadinati lil ashiyai wannan abun yayi wannan abun bai ba wannan abun mai kyau ne wannan abun mara kyau ne bihi yu'rafu wa wada'a kulli shay'in fi kaffatil haqi shine ma'aunin kowanne abu cikin wajen tabbatar da gaskiya aw fi kaffatil batili ko wajen tabbatar da arna wayu arifu bihi da shine ake sanin suratul tarjihi wato suran nan na rinjaye bainal ashiyai cikin abubuwa wal muadalati da muadala lissajini wa hadha al aql al rabbani wannan hankali da ake kiranta rabbani wanda ake gabatar da shi liman amin mahaukaci yana limanci ne saboda babu aqalu tare da shi saboda haka farko ka nemi dai mai hankali wanda yake da wancan alaman suran a jikinsa sannan a tara masa karfin suran a jikinsa limanci ma tukunna wannan ne ya akhuzul ilmi an anillahi wannan aqalur rabbani shine yake karban ilimi daga Allah bila wasidatin babu wasida la tahtaju ila ta'limi al-mu'allimi ba ta buƙatuwa zuwa ga sanarwar malami wala ikhbaru mukhbirin ko kuma labarin mai ba da labari bal a kullama aradahu min al-ilmi duk abin da yake so ne daga ilimi akhadahu an al-haqqi yana karba ne daga Allah bila wasidatin babu wasida wa hadha to wannan huwa al-aqalu alladhi yajibu taqdimuhu shi ake gabatarwa shi ya kamata a gabatar wannan hankali to shi hankalin ya kasu kashi uku kuma an fada maka dunkulallen hankalin faqaddim imaman kunta anta amamahu to wane ne imamun din to dunkulwansa to zai fito maka da aqadasu zai fito maka da kuma ma baina lahanin wa dami sannan kuma zai fito maka da wanda yake yana da illa a jikin aqalun domin duk yana karba ne daga Allah yawa to summa inna maratibul aqali sannan martaban hankalin salasatun guda uku ne al awwalu na farko huwa aqalur rabbani shine aqalur rabbani alladhi huwa mahadun nurir rabbani shine tsantsan haske mai raino al munsibu wanda aka nasabta da shi fi ba ina haqiqatin ruhi kaga aka ajiye shi kenan kaman aka kafa shi a cikin ba'inin haqiqa na ruhi wato ruhi ma da shi yake kallo shi yasa yace kamar sadil basari min al ayn kaman gani daga ido to ai ido daban gani ido kuma daban yawa fa innahu domin shi wannan al-aqalun al-hadi shine mai shirarwa wa mablagun ila gayatin shine mai isra matuka wala yasudu idha ila hadha al-aqalu ba wanda yake isa wajen wannan hankalin illa al-arifu billahi al-kamil sai arifi kamili kuma gurin da yake isa wannan gurin yake isa limana sara wasilan kenan ya dawo ya komo domin kowane irin halitta tana a jikin mutum ɗaya ne a jikin mutum ne buduwarsa da gane gun da yake da yadda yake to anan da ka gane ya abubuwa suke gudana kenan wal martabatu saniya martaba ta biyu kaga wancan ma'ana la yasilu ilaiha illa al-arif billahi al-kamili to in aka ce arif billahi al-kamili ai kaga aqalu yazo nawa ne mutumin da ya san in kana yin sallah annabi kake bi ai ba kowa ne ba amma kaga wanda ya san annabi yake bi sallah a ko ina ai kaga ba ruwan shi ga wani abu yawa to a tsarin shi wanda yake bi sallah in ya ga sallu khalfa man qala la ilaha illallah sallu ala man qala la ilaha illallah sufai ne suke magana ai sallu khalfa man qala la ilaha illallah kai sallah duk baya mutumin da yace la ilaha illallah sallu ala man qala la ilaha illallah kai sallah ga mutumin da yace la ilaha illallah kawai kai sallah ka baro Allah sun ce man qala la yusalli illa khalfa salihin duk wanda yace ba zai yi sallah ba sai bayan salihi la yusalli walau fil haramain ko ya je maka da madina ba zai yi sallah ba domin ai bai san waye ba limamin su suka zaba yake yin sallah shin kowa ne ya san waye limamin ya san tsoransa ga Allah ya san takawansa ya san zuhudunsa ya san istiqamansa kawai bai shi sallah tunda ya ce la ilaha illallah an barka to idan an zo za a yi sallah to abinda ake so ka kalla a sallah sai ka kalli limamin ya cancanta ma'ana ya fita daga wayancan ka'idodin ba hauka tare da shi musulmi ne ba hauka tare da shi ya san waɗansu abubuwa a cikin abin da ya shafi ibada na zahiri to ka bi shi sallah an gane to idan ka bi shi a wannan to yana da marati daban-daban saboda wanda kai karo da shi kan riske shi ya san abin yadda yake shikenan wanda kai karo da shi kuka ba ku riske juna ba kai dai kana bayan Annabi Muhammad ne kana sallah kawai saboda huwa al-imam to imamun farko musulunci da hankalin domin musulunci shine hankalin domin shine ake kwatantawa da shi to martaba na biyu shine huwa aqalul kulli hankali martabatul sani fil aqali huwa aqalul kulli shine hankalin nan na kulli allazi istatarra bi qushuri min az-zulumatil khafiya shine wanda aka boye shi da bawo na duhu amma shima oyayi wato yana da hankali hankalin amma ba irin wancan na farko ba wannan hankali kama sashi a ce na shari'a yana da hankali na shari'a kawai istatara bi qushuri min az-zulumatil khafiya yana aikata halatu amalan salihan wa akhara sayyan fankashafa lahu haqiqatul ashya'il kauniyati sai ayaye maka haqiqan kaunu na zahiran wa batinan wal farqu bainahu wa bainal aqal al awwali bambancin sa da hankalin farko da na biyu imma aqal al awwali ko a ce hankalin farko tankashifu lahu al ashya'a tana yaye maka abubuwa zahiran wa batinatan wa yu'ayinu asrar al hadar al qudusi kuma kana gane hadarorin qudusi na tsarki waye jalisu ala kursiyyi sulda al-uzma kuma mutun zai zauna a kujeran nan nan shugabanci mafi girma waye hakum zai yi hukunci na farko kenan fi jami'il ashiya cikin dukkan wani abu bima ya zidu cikin abin da ya karu akan wancan kwakwalwan ta farko ko fatanta ala lahu wajen infiali wala yasa alai shay'un babu wani abin da ya takaita a kansa wannan shine na farko kenan yake da wannan hankalin wa amma aqalus sani amma shi hankali na biyu dinnan wanda yake da wannan martaban allazi huwa aqalul kulli fa innahu itajabat an hadaratul ilahiyya shi kuma ana samun itijabi wanda baya gane hadaratul qudusiyya shine hadaratul ilahiyya bi hujubin kasiratin yana da hijabi da yawa wanda istatarra bi qushuri min az-zulumati dinna al-hafiya an tsare shi daga wannan 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 wala ya haza bi shay'in baya amfanuwa da wani abu min asrar al-hadarat al-qudusiyya duhun yayi mar yawa illa annahu sai dai shi in kashafat lahu haqaiqul kauni an yaye masa haqiqan wa yake bi sallah malami ne zahiratan wa batinatan ka san shi kuma yana da hankali lakin sai dai bi nuril ilahi da hasken ubangiji qazifa fihi an jefa masa a cikin hasken ubangiji yana ganewa ya gane waɗansu abubuwan da bai gane a wancan ba fata hukum fil ashiyai zai hukunci bima yazidu taratan wataran abin ya karu yanfazu muradahu ya zartar da muradinsa wataratan wani lokaci yasta asa alai muradahu ya takaitar da muradinsa wa urifa an sanar da shi abubuwa yadda za su zo wa masajiruha da farkonta من ظاهر الكون daga zahirin kaun la min badin la hadaratul qudusiya ba daga hadaran qudusi ba fa inna ma'rifat fa innal ma'rifata domin sanin allati tati an badin la hadaratul qudusiya wanda take zuwa daga badinin hadaratul qudusiya bi haqaiqil kauni na daga haqiqan kaunu zahiran wa badinan wa ma'rifatu allati tati da kuma ma'rifar take zuwa min zahirul akwani na daga zahirin kaunu algaibiya boyayya azzahiratun kuma baina bainahuma baunun ba'irin tsakanin su akwai tudu mai nisa wal aqalul kulli shi hankalin nan kulli fi hadhihi al-martabati a wannan martaban yazinul ashya'a shi ma yana gwada waɗansu abubuwa bi qisadil mustaqimi ya zamo ya sashi akan qistu fa ya'rifu al-ashya'a zai san abubuwa wa waqibiha kuma zai san karshenta wa ma ta'udu ilayhi da yaya abin zai dawo fa huwa min akbar al-matalib yana daga cikin farkon manema mafi girma wa alaha mafi daukakanta wa in kana qababihi al-amru idan kuma ya hukunta lamari an bulugi rutubatil aqalir rabbani har ya kai hankali na aqalur rabbani fa innahu yafidu ifadatan azimatan ya samu abin da yake bukata kaga tawba abi ma ilgaili in kunta za sirrin kina wa illa tayamman bin sa'idi to sa'idin ne ake magana anan walahu ulumun yana da ilimai na sa'idin din shi kansa wa ma'ariful jasima yana da sani shi ma mai girma illa annaha sai dai ita fi suratul akwani faqat kawai tana kan kaunu ne kaga zawahiru kenan kawai bata kai ta sami wancan idrakin da ake bukata ba wa hadha al-aqlu wannan hankalin yashtaruku bi fihi al-mu'min wal-kafiru mu'mini yana ci samun wannan hankalin kafiri ma yana samun wannan hankalin faqad yuta hadha al-aqlu as-sani ana zuwa da wannan hankalin na biyu babul kafarati wasu kafirai ba suna samun sa bidawa min mukhalafatin li hawa saboda suna sabawa san zuciyarsu ka gani sabawa san zuciyarsu yasa suke diraki wato duk wani abu akwai wani wali yana tafiya sayaha sai suka gamu da wani krista shi ma yana sayaha fasiru fil ardi panziru shi na sayaha kenan to da aka zo sai muminin suna zaune waje daya lokacin cin abinci in ya daga hannu ya roki Allah shi a balarabe ya kama su abinci shi kuma lokacin cin abincinsa in yayi addu'an da zai sai kare ka masa gurasa kristan sai ta kai ka zo mu tafi akan ruwa mu gani sai ta shi sai ta ka tap 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 shi ma musulmin sai ta ka tap 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 sai ta to wannan abin da kan ba bambanci ne tsakani sai ce ka musulunta sai ce ba zai musulunta ya ce ka musulunta ya ce ba zan musulunta ba sai ce kawai ya kamata wannan a kashe shi don zai ba mutane wahala to ranan da ya zo sai ya zo gidan shi wannan pastor sai ya zo jinsa ne yana sai ya ce ka jefar da ukan da ka zo da shi ya gaya masa ya ce ka jefar da ukan da ka zo da shi kafin buɗe maka kofa sai ya ce ya kai ka sani sai ya ce saboda sabawa son zuciya na wannan shi yasa na gane to lokacin da ya jefar ya ce wannan ya gigita shi sosai to daga nan sai ya ce to tunda na rasa yadda zan yi da kai shi kenan sai ya ce zan musulunta yaya kace da aka musulunta yanzu wanda da mun yi tartabu da kai ka ƙi musulunta sai ya ce lokacin da kace musulunta sai na ji na fi ƙin abun a lokacin sai na gane shi ne mafi gaskiya a wajena saboda haka na yi imani ga Allah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi sabawa hawa to wannan yana sa ba musulmi ma ya riski kujeran da mumini zai riska wajen hasken akalu hankalin yana tafiya to wannan shine faqad yuta hadha al-aqlu al-thani babu al-kafarati ana samun waɗansu ba musulmai ba suna da wannan hasken bi muhalafati li hawa nufusin saboda sabawansu da hawan nafsu warti qa'im li hadaril qudusi kuma za su kai suna samun hadaril qudusi wala yubni anhum shay'an li adam al iman ba abin da zai wadatar da su wani abu saboda babu imani amma kuma sun kai ga wancan kujeran suna riskan wancan kujeran suna idlai a kai amma kuma rashin imani bai yi shi ne ba zai basu ba lakin sai dai ya zaharu na bi hawa fihim yana bayyana ga waɗansunsu shi ne a ƙalil kulli fid duniya a cikin duniya min kashif ba'il guyubi za su dinga gane abubuwa saboda sabawa zuciya yana haskaka mutum a gaiba watasari fi ba'd al-hawasi suna kuma samun tasarrufi cikin ba'adin hawas wal asrar da sirri wa nufuzu al-kalimati kuma sun fadi abu ya tabbata fi kasiri min al-umuri su fadi wani abu sai ka ce wannan yaya mutumin da ba musulmi ba yake kaza yana sabawa son zuciyarsa ne in ya sabawa son zuciyarsa yana idrakin abubuwa da yawa kuma hakan ne lakinnahu sai dai istadraja lahum wannan istidraji ne gare su ila ma yuridu bihi min ihlakihi zuwa abinda zai zo masa na halakansa lahum fil akhirati zuwa ga lahira amma zai gane domin ai kaga gaibi yana da matakai ne wa nastadrijuhum min haythu la ya'lamuna kaga idan ka dauki kudura ita take ba da mu'jiza ita take ba da karama in aka je karama kanwar mu'jiza ce sannan akwai isti'ana kanwar karama ce sannan akwai istidraji yana hawa tsakanin mumini da kafiri da mutumin banza ma'ana yana zama tsakanin mutumin banza da kafiri istidraji sannan kuma akwai sihiri haka abin yake zuwa to idan ya koma kaga istidraji da sihiri suna zuwa waje daya isti'ana da karama da mu'jiza suna zuwa wajen da irhasi duk suna zuwa wajen mutanen kirki maratib din abun haka yake zuwa to shine kuma kudura ne kudura ce take rarraba abun in ta dawo in aka zo wajen mutumin banza musulmi ne amma mutumin banza istidraji ana iya samun kafiri ba musulmi ba shi ma in ya gyara zuciyarsa istidraji ya shiga masa in ya gyaru kawai dan kankanin lokaci sai ga yayi obatakin ya hau wani kujeran da kai baka zo ba kuma a ranar da yake ashhadu Allah domin imani ne in baka yi ba zai rage maka gudu a tafiya amma kana samun imani ka samu abin da ake bukata Allah ya rufe asiri afana Allah min zalika ubangiji ya kiyaye mu daga wannan limannihi wa karamihi da baye-bayensa da karamcinsa wa martabati salisatu fil aqali kaga an bambance maka martaban aqalul kulli da aqalul mustatirun fil gaibi kenan wancan aqalul rabbani da aqalul kulli to yanzu aqal hankalin na uku huwa ahadul maratibi wa asfalaha shine mafi saukan martaba wa asfalaha wanda yayi kasa huwa al-aqalul ma'ashi shine hankali kawai na ci na rayuwa allazi yudiru bi yadiru al-amru dunya wanda hankalin kawai shine na ya zaka yi ka juya duniya ya zaka yi ka samu duniya ya zaka duniya dai kawai wa zawahirul shahawati da zahirin sha'awa wal ukufu alaiha marmarin duniya rayuwar duniya kayan karo na duniya kawai wa hubur rahati da son hutu wal inhimaki fi mutaba'atil hawa kuma mutun ya kutsa cikin son son zuciya wal firar min kulli ma yunaqidu hadhihi al-umur to kaucewa ga duk abin da zai warware wannan lamarin in ka duba zawahirul shahawati ukufu alaiha huburati inni ma kufi ma tabatul hawa to shikenan me zai kubutar da kai ga barin wannan wa hadha al-aqalu to wannan hankalin yashtaruku fil adami wal bahaimi da dabba da dan adam sun yi tarayya cikin wannan hankalin kaga ci da rayuwa dabba ne ko yawa sha'awa dabba ne wannan duk wani to an samu ishtiraki ciki to wal aqal ladhi yuhibbu taqdimuhu hankalin da ake son ka gabatar da shi anan huwa al aqalul akbari shine hankali mai girma ar-rabbani mai raino alladhi huwa min wara'i aqalul kulli wanda yake bayan aqalul kulli kaga in ka fita kai ka guji sha'awa hawa mutba'an kawai wai hiya dunya aqallu min alqalili wa ashikuha azallu min azzalili tasummu bisihriha qauman watu uma wahum mutahayyiruna bila dalili to idan mutun ya duba wayannan ai waki wancan dabi'un ne munana raza'ilai wanda ake kawar da su to zaka fara bin wara'il aqali hankali na kulli kenan ka fara fita daga cikin wara'il aqalil kulli domin ka kubuta gabarin shahawa da hawa mutba'an kana kore su ka shafe wannan ya dawo ka shafe shi ya dawo ka shafe shi ya dawo to duk wani abin da ya zamo ana buƙatan Allah ne a riske shi to sai ka kauce akan son zuciya abinda zuciya kawai ta baka ka dauka to hadari ai mutum yana nan dumu a cikin barna kawai abinda ranka ya riya maka kai in aka tare mutum ya ce ai shi dai tunanin abinda kawai ya ga yana so kawai a ci duniya da tsinke yana da ƙarfi yana da kaza yana da kaza yana da lafiya yana da komai da komai wannan shine rayuwa to dabbanci ne dabbanci ne kariya maka kawai kai ya ce to ranka yana so saboda haka tunda ranka yana so kuma zaka iya ne yasa zaka a to ka bugu ba wanda zai iya hana ka kai ba zaka iya hana kanka ba to ai ba zaka je koyina ba ba zaka iya zuwa koyina ba saboda duniyar gaba daya an kewaye ta da shahawa ne wujibatul nari bil shahawati shi fa garin wannan kwadayin na sha'awan shine mutum yake fadawa cikin wuta wannan hawa mutba'an sha'awa sauransu duk waɗannan abubuwan to tashin hankali ne wajen dan adam to shi yasa ka kashe wannan haka ake yakin shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadan cewa raja'ana min jihadil asgar ila jihadil akbar mun dawo daga karamin yaki na buga buga zuwa jihadil akbar sai sahabbai suka ce ya rasulullah kai wa malakina min badr wa min handaq wa kaza wa hunain wa kaza wa kaza ya rasulullah wannan yakin da muka je muka yi manzo Allah ya ce wannan karamin yaki ne yace ai yakin da ya fi shine jihadun nafsi yakin zuciya ka yaki zuciyarka ga abin da Allah yake shirya mata wanda yake ya bujuro maka shi mu'aridi kai kuma ka yake shi to wannan shine kai yaki saboda shi kullum a cikin yakin ake kaga jihadul akbar kenan to wannan kaga ashe kullum ana cikin sa wa qawluhu da fadin sa qadmuhu li'anna hadha al-aql domin wannan hankalin ya dawo ila kamali ta'alluq billahi ta'ala yana kira mutane ne zuwa cikan ta'alluqi da Allah wa kamalu taharati da cikan tsarki min kulli ma yasawi Allah ta'ala cikin duk abin da zai daidaitu da abin da Allah yake so ainan wa asaran yadda ake so da gurbin da aka riska ta'alluqan ya daidaita ya rataya wa masakinatan ya zauna wa mulahazatan yayi mulahaza wastisnasan wa iradatan da kuma daidaitawa da nufi waliza daga wannan ne ya jibu ta kadimuhu sai a gabatar da wannan hankalin cikin bin Allah la'annahu domin shi wannan hankalin ya jazibu mutaba'ahu yana jan masu bin shi ne ila hadaratullahi zuwa ga hadaran Allah mahadan tsantsa bi kamalit taharati da cikin tsarki min kulli ma siwaha sabanin wanda ba Allah ba kare alola kai tsarki kai alola kai sallah kai zakka zakkan nan cire kai kana da dukiya cire zakka zaka kaje aikin haji kai kaza wannan hanya ne da ake saka to limamin da yake da kyaucina amma kai abin da kaga dama kai kaza wannan ya zamo ta nawashi wanda yake da ilmasaji da wal ubada sakinuha wazhabna nahwa al-hammar yasqina ma qala rabbuka waylul lil ladhi sakaru bal qala rabbuka waylul lil musallina to irin wannan in akai kaga an kira ne zuwa ga murdaddan hanya amma duk abin da aka ja ka zuwa ga za a hana ka za a saka kaga amru bil ma'ruf kenan wannan hayya anil munkari to an saka wannan ya zamo liman bar kaza yi kaza bar kaza yi kaza bar kaza yi kaza wannan huwa al matlubu to shi yake so a kaddamar da shi cikin dukkan alheri ya jaka zuwa ga hadaratul lahi mahadan bi kamali daharatin kulli ma suha faliha faliza da wannan ne yajibu taqdimuhu aka aka yadda a kaddamar da mutum wa mutaba'atahu kuma abishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an yi umarni da duk abinda shugaba ya sa ku ku bi shi wa me Allah ke cewa wa ulul amri minkum bu atiullaha ku bi Allah wa atiur rasula ku bi manzo wa ulul amri minkum ku bi wanda aka hore ku to ulul amri minkum daga cikin ku ulul amri to sai ka duba a ulul amri idan aka nada maka shugaba in yace ka bi Allah ka yi shi haka ya kamata amma yace ka saba wa Allah kar ka saba domin an nada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a zamanin sa an nada wani shugabanci da aka nada shi shugabanci da suka je sai ya hore su su shiga wuta sai suka ki shiga sai suka zo so da ya manzo Allah sai ce da kun shiga wutan kuma da shikenan domin la da'ata lil makhluqin fi ma'asiyatil khaliqi ka gani ashe ba a bin shugaba in yayi umarni a bi abinda ba Allah ba amma idan mutum bai samu tamyizi ba kaman a ce wal firaru yawmaz zahabi kaman gudu ana yakin daukaka kalman addini to in an ce a dawo baya to a dawo baya in an ce a gabata to wannan idawa bayan shi wanda komandan shi zai fada a dawo baya to in an fadi haka wannan ba abin na bane amma kai da kanka ka dawo baya wannan bai yi ba irin wa'annan shiga cikin ilimi ne zai iya bambance ka gane wannan da wannan amma ba irin karatun mu ne yanzu ba daga ka ji fatawa daya sai ka ba da fatawa 20 da kiyashi baka san menene hukuncin da aka bayar a wannan ba ko ka san daya sai ka kwatanta iri kaza da kaza ma sai ka ce kaza ne kawai in kwatance yake kowanne yana da muhallin sa ba kowanne bane yake tafiya akan yadda zaka bayar gashi kuma za a bada hukuncin a waje kaza yayi a waje kaza kuma zai ga bai ba akwai hukuncin da zaka bayar a nan garin in ka bayar a Bauchi kuma bai ba saboda hukuncin mu da nan da Bauchi ba iri ɗaya bane ba zai zama iri ɗaya ba hukuncin mu da nan da Kano ba iri ɗaya bane ba zai zama iri ɗaya ba dabi'a ta bambanta wani abin ya bambanta akwai wanda za a zo kansa yanke abin ya tafi daidai amma akwai wannan aka zo za a duba dabi'a da yawan irin mutanen jinsin gurin da yawan irin misali kaman a ce zamantakewan mu da wa'inda suke ba musulmai ba da yanda su kuma can yanda suke mahaban tsantsa su ne hukuncin mu ba zai zama ɗaya ba akwai abubuwan da za a samu wanda zai zama akwai sauki domin shi musulunci ba kira yake a kashe mutane ba haka bane a uru ila sabila rabbika bil hikmati ne wal mau'izatil hasana talle ne kawai wanda ya yadda wa man sha'a falyu'min wa man sha'a fal yakfur to irin wannan abubuwan suna nan da yawa wanda in aka samu kauyawa gidadawa in suka zo suka dauki abin sai su manna wa kowa hauka sai kowa ya dauka kawai sai ga ya zama malami wannan yanda muke riskan kanmu a ciki kenan a yanzu Allah ya kiyaye wa qawlu kunta anta amamahu to anan ne zaka zama kunta anta amama yashiru ila halatin shahs yana nuni ne zuwa ga halin mutumin haisu kanat bashariyatun mustawliyatun alaihi wato bashariya ce amma ta daukaka a kansa la yas'a illa fi mutaba'ati hawahu baya tafiya sai dai bin son zuciyarsa nasaba ainaihi ya kafa idanunsa wa imaman ya zama shugaba ne utadabihi wanda za a yi koyi da shi wa nabazu la aqalir rabbani da kuma shin fitar da hankalin na rabbani wa hukumu da hukuncinsa wara azari yana basa faliza saboda wannan kunta anta amamahu kana gabansa qawlu da yace wa salli salatal fajr kai sallan alfajr sallan alfajr zaka yi fi awwal al-asr cikin farkon lokacin sallar al-asr ma'anahu abinda ake nufi salli salatan kai salla ka salatal fajr kaman sallan alfajr fi awwal al-asr a farkon al-asr al-fajr hauna shine huwa fajrul ijad al-arwahi shine lokacin ubbuga shine lokacin bayyana shine lokacin buruzin ruhi haisu bazagati shamsu ha lokacin da rana ta bayyana min hadaratul adami daga rashi ila hadaratul wujudi kaga aida mutum bayana to yanzu mutum ya zo shine ma'ana wa salli salatal fajr min awwalil asr ma'ana bayyananka buruzinka lil wujudi samuwan dinda ka samu to ya zaka yi ai bazagatin shamsu ha rana ta bayyana min hadaratul adami daga hadaran nan na da babu ila hadaratul wujudi zuwa ga hadaran na samuwa washtaqqa lahu ismul fajr shine sai aka tsayago shi daga sunan nan na al fajr li anna biya al arwah domin hasken ruhi alladhi huwa ainul wujudi shine asalin wato ainu na samuwa bazaga ya fito kumar magana bazaga ya fito min azulimatil adami daga duhun nan na rashi kabuzujil fajari kaman bayyanan fajaru min zulmatil layli kaman bayyanan rashi da bayyana kaga kaman adamu shine zulmu saboda haka bayyana sai zamo shine samuwan sai zamo shine buduwan shine buzugul fajari min zulmatil layli kenan ya bayyana waka qawlu kaman fadin sa fi awwal al-asr a farkon al-asr fi awwal al-asr umr al-arwah shine farkon zamani na bayyana na ruhi min awwal nash'atiha samuwan da rashin sa ai shiga kuntu kadan ne mahajiyar lam uraf ko lamma halaktu halqan da na halitta halitta ai buzugun kina shine awwalul fajri lamma ahbabtu an urifa halaktu halqan sai na halitta halitta to halittan halittan na fabi arafuni to wannan shine ma'anan awwalu asr umrul arwah bayyana ruhul arwah kina yashiru ila halatu ruhi wannan ya bayyana yana maka ishara ne zuwa ga halin ruhi wa ma kunta alaihi min kamalit taharati da me ya kasance na kamala na tahara wasafa'in na tsarki wa kamali ma'rifati billahi ruhi yana saba wa Allah ne to kaga ai yana da kamala na cika kaga awwalu asril arwah kenan awwalu asril umrul arwah kenan wa kamaluhu biha lizatihi haka nan cikan sonta ga zatin Allah wa nisyaniha likulli ma yusawi laha ta mance da duk wani abin da ba Allah ba. Wa ukufuha ta tsaya ala khidmatihi, tana hidima wa hadaran Ubangiji. Wal adabu tana ladabi baina yadayhi gaban Ubangiji. Wadu abuha tabi'atun jaliyatun jibliyatun, tabi'ata al'adata dabi'a ne wanda aka yi shi ala ta'azimihi, wajen girmama Allah, wa jilalihi da buwantan Allah. Gairu mubaliyatun bi gairihi, bata damu da wani Allah ba, ruhin kenan. Fa hazihi wannan kanat halatun ruhi, wannan shine halin ruhi, fi awwal nash'atiha, tunda ta faru halin ruhi kenan. Allazi huwa awwalu ashri umriha, shine farkon samuwarta. Wa in shiqaqul fajr ijadiha, shine kekketa alfijir din nan na samuwarta. Yaqulu najim, shine mai waka yace, ayuha talibu, kai mai neman sani, idza sallaita lillahi, in kai sallah dan Allah, fa salli salatul arwahi, kai sallar nan irin na farko. Idan ka tashi za ka yi sallah, ka yi sallah irin na farko, kar ka yi sallah na a lokacin kana tunanin wani ba Allah ba, ba haka muka san ka da shi ba. Saboda salatul arwa'i tuntuni wane ne, in kana lirrahmani waladun fa ana awwalu abidin, to wannan awwalu abidin din nan, to ka dinga yin sallah salatul muwaddi'i, salatu man lan ya zunnu annahu yarju ilaiha abadan. Salli salatul muwaddi'i, kai sallah irin ta ban kwana, sallar da baka tunanin da a ce maka ka saki saboda mantuwa, saboda kaza, saboda ka hada Allah da wani, saboda istiraki, saboda sha'awa, saboda son zuciya, saboda kaza, kar kai wannan. Salli salatul muwaddi'i, kaman haka ake gaya maka. Fa salli salatan ka salatul arwahi, kai sallah irin sallar nan na ruhi, fi awwal asri umriha, tun farkon asri umriha, zamanin rayuwarta, an inda istiqaqi fajriha, lokacin yayewan alfijr dinta, haythu kanat tammatul ma'rifa, a lokacin take cikakken ma'rifa billahi ta'ala, ala halatul mazkurati anifan, wanda dazin dinnan haka take. Lokacin da take sallah dazin, to haka sallah take. Fa inna zalika, wannan huwa laiku bil hadarati ilahiyya, ita ce ta dace da hadarin Ubangiji, la gairu, ba wani sallan da kai ciki kanka a ciki ba. Fa innaka, domin kai, mata marra bi qalbika fi salatin, domin duk lokacin da ka zuciyarka ta wuce cikin sallah, ta wuce gairin lahi, ba Allah take nufi ba, fa ma anta bi musalli, kai ba mai sallah ba ne. Wala hiya salatul arifina, kuma ba ita ake nufin sallan arifai ba. Salli salatul arifina, kai sallah salatul arifina, ala halatin ruhi, a halin nan na ruhi, wanda a tsaye kana tsaye kana cikin hadara ne na saman daya. Idan ka yi ruku'u ka je sama ta biyu, idan ka daga ka je sama ta uku, idan ka yi sujudi kana sama ta hudu, idan ka dawo ka zauna kana sama ta biyar, idan ka koma ka yi sujada kana sama ta shida, idan ka zaka miƙe kana sama ta bakwai. Wannan sallar taka ta zamo irin wancan, shi yake wa hazi salatul arifina, wannan shi yake nufi sallan arifai. Sannan ka gane duk raka'an ka daya ta mi'raji ne, duk raka'an ka daya mi'raji, to wannan idan kai salli salatul arifina ala hayatir fi awwal nash'atiha, tun yanda take almazkura awwalan, faliza qalan najim, saboda haka shi mai tsarin littafin yace, fa hazi salatul arifina bi rabbihim, wannan su ne sallan arifai wajen Ubangijinsu. To in ka tashi a tsaye, in ka ce Allahu akbar, ma'anansa duk kullu ma shi walla rafaltuhu, duk abin da ba Allah ba ne na kore shi. Sai ka fara mukhataba da Ubangijinka, alhamdulillahi, na gode wa Allah. Sai Allah ya ce, hamadani abdi, bawa na ya gode mu. Rabbil alamina, Ubangijin talikai. Sai Allah ya ce, asna alayya abdi, bawa na ya yi ni. Ar-Rahmanur Rahim, sai Allah ya ce, majadani abdi, maliki yawmiddin. Sai Allah ya ce, duk kuna magana ne da kai da Rabbul Izzati. To fahimtan kuna magana da Rabbul Izzati, duk ana kai ga kaga Rabbul Izzati, to wannan shine awwalu salatin fi buruzil arwahi. To karka canza daga wannan sallar, shi ake nufi. To in kai haka, to kaga baka duniya, baka lahira, kana gaban Rabbul Izzati. Baka duniya, baka lahira, kana gaban Rabbul Izzati ne. Saboda haka wa hadhi salatul arifina, wannan shine ake kiran sallan arifai. Yawwa, da mu tsaya nan, daga nan za mu ci gaba. Mun yi kusan gamawa ba dai hakan, amma dai za mu tsaya nan. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu nasara, Allah ya datar da mu albarka annabi, Allah ya fahimtar da mu kuma karatuttukan albarka annabi. Allah ya rufa mana asiri, Allah ya ƙara mana ilimi mai albarka, Allah ya ƙara mana san manzon Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih bin Abulik والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله قدر مدار لجن صلاه تملأ الازل والابد الزمن ومكانا مدروبه في كل عدد بعدد ما في دمك يا واهم يا احد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين فاتحه Thank you.